Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu a koda yaushe ake bukata a ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni da Wala Salim.
Ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi inda yau ma 11 ga watan Janairu shekarar ta 2019 maganar kenan.
Haka ne Hadiza, yau ranar nishadi ce don haka mun yi babban kamu amma dai an ce waka bakin mai ita tafi dadi.
To na farko dai sunana Aminu Abba Umar aka Enormous G aka The House of Rap aka The House of Hip Hop Ambassador aka Kai Kauce sunana kenan da aka fi sani.
To ko zaka dan bamu takaitaccen tarihin ka?
Na farko dai shi dai Aminu Abba Umar aka Enormous G an haife shi ne garin Kano. Ya tashi garin Kano, yayi makaranta garin Kano, sannan kuma yaje Jami'ar Bayero University Kano ya karanci Mass Communication. Daga kuma nan ana nan dama tun yarinta ba za a manta ko kuma ce ba zan manta ba saboda shekara 18 nake harkokin waƙoƙi ina ga wi'a na ɗaya daga cikin watan pioneers wanda suka fara Hausa hip hop a arewacin Najeriya. Daga nan kuma a arewacin Najeriya ina nan ina yi tun mutane ba su san menene Hausa hip hop ba. Maka fara yin shi aka yi nisa kafin in zo in fara aiki a Arewa 24 na fara a Africa Magic House DSTV inda nake ta promoting Hausa hip hop har izuwa yanzu kuma da nake Arewa 24. To Nomis G kuma ya jima a cikin wannan harkokin na karbi award kala-kala na Best Northern Artist of the Year, na karbi MTN Best, na karbi AMA Best kai award kala-kala da ba zan iya kirga su ba.
To madalla en to akwai naga kai saki sababbin waƙoƙi kwanan nan bayan wannan waka taka da ake kira da Basu Feelings. So akwai wani waka da na gani mai take babu lokacin bata lokaci. To wakan ita kai ta ne dan matasa ne akan siyasa ko me ma'anar wakan?
To ita abinda ake nufi da babu lokacin bata lokaci watan a turanci no time to waste kenan ko? Yawa indai yawa akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa a Najeriya da zaki kula mutane ba sa amfani da lokaci, su kawai waɗansu gulma ne a ransu, waɗansu kuma ba su tashi zai su nemi na kansu ba, waɗansu kuma ba su je makaranta ba. Duk dai in ka tsaya ka bata lokacin ka haka zaka tashi cutar babu ba abinda ka mora a rayuwa. Sai zaka kowane lokaci mu a wurina ni fa kuɗi ne ko kuma wani abu da zaki amfani da shi ga muhimmanci ne. Shi sa muke cewa babu lokacin bata lokaci a cikin wakan kuma zaki ji inda nake magana cewa ina su shata ya ito ina su Ado Bayero, ina su Fila, ina su wane ne, mun ga gwamnatin da ta zo ta wucewa su ma sun yi mun gani sun san babu lokacin bata lokaci.
To yanzu bari mu shakata da wannan wakan naka domin jin cikakkiyar wakar.
Look at me, I'm a lookatee, 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 I'm a
Babban wakan naga kai wata waka mai suna Fatima wace ce Fatima
to na farko dai Fatima kisan za shi mawaki yana yi ne ya dauki suna guda daya wanda duk a duniya in bai da mai wannan sunan za ta iya jin dadi amma ni na sadakawa matata ce nake cewa
Fatima Fatima
eh dama sunan ta Fatima kuma har na saka competition duk wanda yake ganin yana da fati shi ma zai iya dauka ya je ya tura min bidiyon ya tagin ina a abin nan a Instagram domin shi ma in gani irin na yaba hankalinta na duna duniya babu kamarta saboda haka ta yi hakuri ta zauna ta kwanta da hankalinta kawai kin ga ma'ana kenan amma kuma duk masu sura irin fati a duniya yadda su a
to wannan wakan ma kenan yana fadakar da mata da maza inda za a yi zamantakewan aure kenan miji da mace
yawa in ka gane
mata ce soyayya ko
yawa yana kaunar ta sannan in kana son mata ka nuna mata kana son ta ba wai inda jama'ar mu suke wadan saboda soyayya amma za ka suna dinkula abin a zuciyarsu in sun dawo gida ma ba sa iya zama da matansu suna musu maganganu mai dadi da za su ji dadi ma
to bari mu shakata da Fati
wannan daga zuciya ta yake karkashin kullun zuciya ta wasi ka ce a takaice ne ya ba mu cike ma ta ta cikin dubo ke ce da ya ta rana ce da fara ganin ki zuciya ta ku tarike na son kuma ba ku kamar ki fa ki mu ma ta ta fa ki mu yar ka ta you my number one so send me my ta ta you my number one my azaba fuck one in a million azaba fuck one in a million. Ta ta ta, no me see more red. Ta ta ta. Wallahi baba kamar ki yarin yake ya zaman ki na zamo ce take bidoshi kin ka ya ce to ro ne mu jambo babban faro mu ga tsaka ta taro ke ce ma far da nana ya ma ji ba ka to bala na ke ce ai ke da da na number 1 in a million in my time number 1 in a million sapa number 1 in a million sapa ma ba ji ma ba ji
barkanmu da dawowa in nomiti akwai cikin wakokin nan kai wata waka mai suna Young Alhaji kai kama kanka kuma kama matasa ne alhazawa
to ita ce san shi da ma hip hop din zaki zurcewa irin wakokin nan akwai kuri kin gane yawa ko ina za ga hip hop kuri ne to Young Alhaji ina kamar ina kurin ta kaina ne eh wanda nake magana sosai cewa fa Young Alhaji ya shigo kuma ni babban yaro saboda haka in dai za su ji sakon za su ta cewa ko ni kaina nake zugawa a ciki duk wanda ya ji Young Alhaji ya san kaina nake wannan
muna kan nan da kake kana zugawa ne saboda sauran matasa su kwadayi su yi koyi da kai domin samun dogara da kai ko dai kawai kana yi ne domin ka zuga kanka
to ina yi ne a bisa sauran matasa su gane cewa Nomizi ya je inda yake so ya je kin gane amma dan za ta ga in ka zama superstar to da kanka zaka dinga zuga waɗanda ba su yadda ka je din ba ma za su tabbata da cewa eh ka je din tun daga shi ka faɗa kaza ka faɗa kaza ka faɗa kaza to da kaman wani kaimi ne ake ƙara waɗansu da suke son su zama kaman Nomizi da kuma waɗanda suke bakin ciki da Nomizi to a gaya musu Nomizi ya je wannan wurin
to Nomizi bari mu shakata da Young Alhaji domin mu ji mu ma mu san inda ka isa domin mu ma mu dage damtse mu samu mu isa inda ka isa kai ma
to yayi to yayi Thank you.
you are Imam Bar, Kata di Kesu Ibanga, Emi Kewu Di Jokwa, Emi Kewu Di Jokwa, I can send you home, Mama Bash, Kana Wanda Bopo, Kamba Mama Bopo, Mana give it to them way yo, you call a dem do the wine boy. Mana give it to them way yo, say you do say the bama to run the sea. You call it just in time, oh my God, you say you do fara. And see my face in fara, oh my God, you say you fara.
Barkanmu da dawowa daga ƙarshe akwai waƙar ka bani two fingers ko a turanci ta abinna a baka ya tsu guda biyu kenan a Hausance to shi kuma me ma'anan wannan waƙar kuma me dalili da tasirin waƙar
to yasan shi a bani ya tsu guda biyu finger zaka iya daga hannu ya tsu biyu ya nuna maka peace wannan zaman lafiya ko zaka iya daga hannu a karkace ya nuna maka victory nasara to ni ita ba na two fingers ma'anar ta
za kuma kana an ka kanka za kuma ka iya daga hannu biyu ka nuna second term na siyasa
yauwa second term na siyasa haka ne to ni a wannan yatsu biyun da nake nuna ita ce irin wacce Aminu Kano a zamanin da yake daga maka wannan yatsu biyun nasara kenan kin gane to ni na samu nasara ne a rayuwata shi yasa nake gaya wa duniya da wannan bada tarihi na a ciki akwai wani mai kudi da yake cikin garin Kano wanda duk ba a san nayi rayuwa da shi ba watan AA Rano wanda shi yasa nake cewa kuna ina muke taho zulun da AA Rano kuna ina na ji secondary na dawo nazarci jami'a kuna ina ne kaza kuma da na shigo cikin area zaka ji gilingilin masu dauka hoto suna yi masu waye masu waya masu kaza suna yi watan Nomis G fa ya samu nasara kuma ya je wannan gurin kenan
to bari mu saurari ba ni two fingers din domin
coaching ambassador
kaka kai kai coach kuna ina na je secondary children no it's on my the whole land the era no and not the most secondary na ta wo kano na zarci chami a cikin gurin kano idan na samu ilimin da zan farfado shi yasa na doki whole land a ban kuna ina na saka cikin ruwa da san kuna ina a lokacin da mai ke whole land na ba da rin baba frana whole land samu kashi baba ko sai tun da za a ce balantane is this cool da in samu ilimin I'm a get up on that to the studio. This is I'm a walk at the side of the radio. Say it on the Nomis G coach. I'm about to go. Think it out. It could cheer Nomis G. I get for that. Cause why? It could cheer Nomis G. I get for that. So. Chenda make it area when I walk I send out to my daddy the man you got you say mo mo hop ka and I say I need my hop ka I get to far ka don't forget gani na get to back of feeling I put it like it and not to pass the ceiling you know that I should go to the area I can get in a cook up in to my when it say back in yeah so put the book on that why yeah why just not the street rapper, aka the house of K-pop ambassador, aka Ariel Chico Channel ambassador, aka K-Coaches, Dope Masuya, Napa Gudia, and do what I want to have a day for a party, from Carabao, open the Carabao. What is in the area? What is in the area? Hey, guys, hey,
namiji barkamu da dawowa daga ƙarshe a matsayinka na matashi kuma mawaki wanda ka dade kana waka kuma sannan ba wai waka ka dai ka sa gaba ba kai karatun jami'a kana da degree kana da komai wani kira zaka ma matasa akan yanda za su koma makaranta su karatu da kuma yanda za su samu sana'a dogara da kai da kuma yanda za su daina shaye-shaye da bangar siyasa tunda yanzu muna cikin yanayi na siyasa ne.
To a daidai kan wannan gabar dama wannan kudi shi ina magana kuma zan yi amfani da wannan daman an gaya wa matasa da suke tasowa waɗanda na farko shi ne karatu yana da mahimmanci in kana da ilimi to babu abin da ba za ka iya yin cikin nutsuwa ba. Sannan kuma na biyu dole ne su tashi su nemi na kansu su tsaya da kafarsu su ma su ci su taimaka wa 'yan'uwansu da iyayensu. Abu na uku kuma shi ne ita fa siyasa da bangar siyasa da ke gantan nan kullum ina magana a akwai waƙoƙi da dama ma da nake magana irin wani irin su mai kirinya da sauransu wanda bai kamata suna shigar da kansu cikin waɗansu abubuwa ba. In kuka taru kuka je aka wani shi ɗan siyasa zai baka kuɗi ne ka je kai ta bangar sa a kashe wani a zubar da jini lokacin da ya ci zaɓensa ya zai manta da kai ba zai san da kana yi ba in wani kesu ya taso ma ba a san da kai ba wani zai dependent ɗinka to kaga a nan zaman lafiya ya fi komai ji za ka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saboda dole ne fa matasa su gane tashin hankali ba shi da amfani zaman lafiya shi ne zai kawo cigaba a ƙasa da jihar ka da duk inda kake amfani da duniya to wannan shi ne shawaran da nake so ku bada.
Da Naomi C Hadiza kin ji tarihin Naomi C kuma kin ji waƙoƙin da yake kuma kin ji kiran da yake ma matasa wanda ya taka rawar gani sosai kuma yayi kira ga matasa ya kamata a ce in bita matasa su koyi da irin shi kin gani didda ya dade yana waka amma bai hana shi ya ji ya koma makaranta ba
wallahi abin da ba sha'awa
eh ya koma jami'a ya kammala degree din shi ya samu degree kuma kin gani yana sa yana waka kuma duk da haka kin san ma'aikaci ne a Arewa 24 yana presenting zafafa 10 to ya kamata dai a ce matasa ku tashi tsaye ku nema na kai ku dogara da kai a guje ma bangar siyasa ya kamata duk inda kuke ku san cewa ya kamata ku nema na kanku makaranta yana da bala'in muhimmanci a rayuwa sosai to Hadiza mika ce sai mun ya saki magana sosai
haka ne fa Daula kin san yanzu matasan dai namu sai a hankali amma dai tunda dai shi wannan mawaƙin ya dan ja musu kunne muna fatan dai su ma dai za su dan saurara su koma makaranta dan shi karatu yana da muhimmanci sosai ba wai an ce kar a je ayi koda wani waka suke so koma wani abu dai suke so a rayuwa amma kar a aje karatu a gefe guda tabbatar dai an karasa karatu nan dan shine babban abu a rayuwa
kuma ba a tsufa da karatu ko dan shekara 40 ne 45 da za a iya koma jami'a ban manta aje na da ina jami'a ma ko dan shekara ina jin ya kai 60 tarun karanta ba communication da shi to ba tsufa da karatu kuma dai a dai guje ma
ni ma wallahi haka ba ma mutum daya ba ina ji sun kai su wurin su uku muna kiran su mama
oh kin gani mata ne ma ko
mata ne wallahi a ce musu mama
to jama'a duka Allah muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umurni Daniel Brand da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin
Hadiza Kyari
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu ayi hutun karshen mako lafiya
Yeah.